sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Lahadi 6 ga watan Nuwamba na shekarar 2022. Ga labaran duniya, mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. Hukumomi a yankin Karsan da ke kudancin Ukraine sun ba da rahoton kazamin fada da fashe-fashe a jiya Asabar. A cikin sa'o'i 24 da suka gabata, sojojin Ukraine sun kai hari a wurare tara, tare da kama wurin ajiyar kayan aikin sojan Rasha da kuma wata ma'ajiyar makamai a yankin Karsan. Rasha na ci gaba da kai hare-hare kan cibiyoyin samar da makamashi da na ruwa a kasar, inda aka bayar da rahoton cewa ta lalata kashi 30 zuwa 40 cikin 100 na cibiyoyin makamashin Ukraine, lamarin da ya haifar da karuwar rashin wutar lantarki don kare babban na'urar da ke samarwa kasar wutar daga gazawa. A halin da ake ciki, an gyara layukan wutar lantarki da ke waje, tare da sake haɗa su da tashar nukiliya ta Zaporozhia ta kasar Ukraine kwanaki biyu bayan katsewar wutar lantarki a lokacin da hare-haren Rasha suka lalata manyan layukan wutar lantarki, in ji hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa IAEA. A ɗaya ɓangaren kuma, a karan farko Iran ta amince jiya Asabar cewa ta baiwa Rasha jiragen yaƙi marasa matuƙi, amma ta ce an tura su ne kafin yaƙin Ukraine, inda Rasha ta yi amfani da su wajen kai hare-hare kan tashoshin wutar lantarki da kayayyakin more rayuwa na fararen hula. Ministan harkokin wajen Iran Hussein Amiruddin ya ce an yi jigilar jirage marasa matuƙi kaɗan 'yan watanni kafin mamayar Rasha a ranar 24 ga watan Fabrairu. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya zargi Tehran da yin ƙarya, yana mai cewa dakarun Kyiv na harbo aƙalla jirage marasa matuƙi 10 a kowace rana. A cikin cikakken martani da Iran ta bayar, Hussein ya musanta cewa Tehran na ci gaba da samar da jiragen zuwa Rasha. Wani ɗan ƙunar bakin wake ya kai hari cibiyar horar da sojoji da yammacin jiya Asabar a kudancin Mogadishu, babban birnin ƙasar Somalia, inda ya kashe mutane tara tare da jikkata wasu. Jami'an tsaron da suka zanta da muryar Amurka ta wayar tarho da sharɗin sake sunan saboda ba su da izinin yin magana da manema labarai, sun ce an kai harin ne a kusa da sansanin sojoji na General Dakhavadan, kuma wasu da aka ɗauka aikin soji na daga cikin waɗanda suka mutu. Ƙungiyar Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai harin, inda ta ce ɗan ƙunar baƙin wakenta ya kashe sojoji 100. Kafofin yaɗa labaran cikin gida sun ce an kashe mutane 15. Babu wata sanarwa a hukumance daga gwamnati game da harin. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ɗaruruwan masu fafutukar kare muhalli sanye da fararen kaya sun mamaye wani yanki da aka ajiye jiragen mutane a filin jirgin sama na Schiphol a birnin Amsterdam, kuma suka dakatar da jiragen daga tashi ko tafiya na tsawon sa'o'i ta hanyar zama gabansu a jiya Asabar. 'Yan sandan soji sun kutsa kai, kuma an gansu suna kwashe mutane da dama daga cikin masu zanga-zanga a cikin motocin safa. Sama da masu fafutuka 100 ne aka kama, kamar yadda kafa yaɗa labarai ta ƙasa News ta rawaito. Zanga-zangar dai wani ɓangare ne na wata zanga-zangar da aka gudanar a ciki da wajen tashar jiragen sama da ƙungiyar rajin kare muhalli ta Greenpeace and Extinction Rebellion ta shirya, a ci gaba da tattaunawar da ake kan sauyin yanayi a taron COP27 a Masar. Ba a bayar da rahoton jinkiri ga jiragen kasuwanci ba. Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Raisi ya ce biranen ƙasar Iran suna cikin ƙoshin lafiya bayan abin da ya kira rashin nasarar yunkurin da Amurka ta yi na maimaita boran ƙasashen Laraba a Jamhuriyar Musulunci ta Iran a shekarar 2011.
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA. A yau shirin ya dawo gida Najeriya daga kasar Ghana. Zan hada ku yanzu da abokin aiki na Nasiru Adamu Elhikaya wanda zai bayyana baki da suka samu shigowa zauren, sannan ya gaya mana maudu'in mu na yau. Nasiru, gare ka.
To jama'a, barkanmu da shigowa wannan zaure, wato zauren VOA da muke tattaunawa. Yawanci da muna yin abun nan a nan Abuja wata-wata kafin sashen Hausa na muryar Amurka ya bada dama wasu kasashe ma na nahiyar Afirka su rika shirya wannan shirin. An shirya wannan shirin a wasu kasashe kamar Jamhuriyar Nijar, an shirya a Ghana, ina jin anya Kamaru. Yau kuma mun sake watakila zagaye ne saboda muhimman abubuwa da suka yi ta faruwa a Najeriya. Mun dawo nan babban ofishin muryar Amurka na Abuja saboda gudanar da wannan muhimmin taro da sashen Hausa na muryar Amurka ke jagoranta ta gaya ci kwararru domin su tattauna kan muhimman abubuwa da suke faruwa a tarihin Najeriya da kuma sauran ma zan iya cewa sassan nahiyar Afirka, in ma ya shafi duniya gaba daya, in Allah da kan tattauna a wannan zaure. A wannan karo darasin mu shine dokoki 44 da majalisun dokokin Najeriya na jihohi suka ki amincewa da su. In za a tuna majalisar dokokin tarayya, wato ta hada da majalisar dattawa, majalisar wakilai, sun kammala amincewa da dokoki 44 da suka shafi tsarin su. Shine sai an samu 2-3 na majalisun dokokin jihohi sun amince ne sannan su zama doka. Cikin ko waɗannan dokokin akwai abin da aka dade a Najeriya, kamar misali bawa kananan hukumi damar cin gashin kansu na daga cikin waɗannan dokokin, waɗanda kuma zan iya cewa jihohi guda 11 ne kacal a cikin jihohin Najeriya 36 suka amince a yi wannan. Don haka jihohi 25 gabaɗaya sun ce sam, amma sun ba da wasu dokoki ko sharuɗa da suka ce sai an cimma su ne sannan za su iya amincewa. Sharuɗan nan sun haɗa da sai an ƙirƙiro rundunar 'yan sanda ta jiha. Sharaɗi na biyu, akwai a kafa hukuma, zan ce majalisar kula da harkokin shari'a ta jiha, wannan ma cikin kudurorin kenan. Sannan kuma akwai tsari wanda suke so a bi na bada damar hanyoyin da za a iya tsige manyan shugabanni na majalisun dokokin jihohin. Wato ina jin wani tsari ne da suke so a bi wanda zai zama akwai yar tirjiya ko dan wahala, ba wai kawai gobe a ji cewa an cire kakakin majalisar dokoki na jiha ko wani daga cikin manyan shugabanni na majalisun dokokin na jihohin ba. Su kansu majalisun dokokin jihohin na bukatar su samu cin gashin kai, wato su samu gudanar da harkokinsu na kashe kuɗi, a rika tura musu kuɗin su kai tsaye kamar yadda majalisar dokokin tarayya take aiki. Idan sun samu wannan, ya nuna sun tsira daga babakire na gwamnoni da ake zargi kenan. Da haka majalisar dokokin jiha tana da yanci ta yi abin da take so, kamar yadda majalisar dattawa da wakilai ke da irin wannan yanci a nan matakin tarayya. Mun yi sa a wannan zaure muna da muhimman mutane da suka dace su tattauna wannan darasin da za mu tattauna da su, waɗanda suka haɗa da shi barista mai nasara Kogo Umar, wanda ƙwararre ne. Kullum muna faɗa cewa shi ya haddace tsarin mulkin Najeriya aya zuwa aya, sakin layi zuwa sakin layi. Ba ma tsarin mulkin Najeriya, akwai tsarin mulki na ƙasashe wajen guda 7 waɗanda ya haddace su da kansa nan. Sannan sai muna da babban bako a wannan taron wanda ya sha gwagwarmaya kan harkokin majalisun dokokin jihohin nan. Kuma kazalika bayan ya yi shugaban majalisar dokoki na jihar Gombe a arewa maso gabashin Najeriya, kazalika kuma ya shugabanci ita wannan kungiyar da ta rubuto wannan dokar, wato kungiyar shugabannin majalisun dokokin jiha, wato Speakers Forum ta Najeriya baki daya. Ya yi gwagwarmaya iri-iri, har ma a sanadiyar wasu ayyuka na wannan kungiyar ta ƙasa aka so a tsige shi daga mukaminsa, amma ya samu da ya gama lafiya, ba tsige shi ba, wato Right Honorable Inuwa Garba. Right Honorable Inuwa Garba sai dai kuma dan jam'iyyar babbar jam'iyyar adawa ta PDP, amma ba ita muka zo tattaunawa ba, mun zo ne don mu yi wannan dokokin.
Ba shi kafa wannan kungiyar ba mako?
Shine ginshikin kafa wannan kungiyar ta waɗannan shugabannin majalisun dokokin jihohi. Dan mu ba mu ma fara sanin kungiyar ba sai lokacin da yake jagorantar ta. To yanzu kuma kakakin majalisar dokoki na jihar Bauchi, Alhaji Suleiman, yake jagorantar wannan kungiyar. Ya mana alkawarin zai zo da kansa ko ya turo wakili, amma muna jiraje har yanzu. Sannan sai muna tare da Alhaji Isiyaka Hassan, wanda baba na gode, wanda shi kuma dan gugurmayar harkokin siyasa ne, mai lura da al'amuran yau da kullum ne, wanda yana wannan zaure. Sai ma kuma ga wani ma dan gugurmayar, Alhaji Abdullahi Garba Gombe, wanda ƴan Gombe suka fi sani da baba dan gai, wanda tsohon sakatare ne na narkakkiyar jam'iyyar adawa ta AD, wato Alliance for Democracy, wace ba a magananta yanzu. Sai kuma babban zaure, muna tare da sauran manyan baki da suka hada da Sabo Imamu Gashiwa, dan jam'iyyar NNPP, daga ganin hularsa ma ba sai an tambaya ba. Muna tare da Mama Balaraba, wace yar gwagwarmaya ce, uwa ce a kungiyar maabota kafafin yaɗa labaru da cigaban ƙasa. Sai kuma muna tare da injiniya Magaji Muhammad Yaya, wanda dan jam'iyyar APC ne mai mulki a Najeriya, kuma kazalika yanzu memba ne a kwamitin yakin neman zaɓe na ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar, wato Bola Ahmed Tinubu. Sannan muna tare da Malam Saminu Dauda, wanda kawai shi zamu zayyana shi da ɗan Najeriya ne kawai, Saidu Sambo Kaftan, wanda shi shugaban wata kungiya ce mai gugurmayar nemawa marasa galihu ilimi, yara masu gararan bakan tituna, yana da kungiya da take kula da wannan sashin. Sannan kuma a nan muryar Amurka, muna tare da shugabar wannan office sashin Hausa, wato Hajiya Madina Dauda na Dabo. Sai sauran ma'aikatan wannan sashi irin su Baba Karami da aka fi sani kenan, amma Saliwa Wolu Saliwa sunansa, shi ne zai kula mana da na'urorin yaɗa shirye-shirye kai tsaye. Sai kuma shugaban ɗakin shirye-shirye na wannan gida, wato Benjamin Ogagon, muna tare da shi a wannan zaure. Sai sauran wakilan sashen Hausa na muryar Amurka, irin Shamsiyya Hamza Ibrahim, irin su Hawwa Umar, irin su Halima Abdurraouf. To ina jin sauran ma watakila suna nan tahuwa. Zan ba da abun magana ga ita Hajiya Madina Dauda don ta miƙa abun magana. Watakila ina jin za mu fara da Right Honorable Inuwa Garba ne wanda ya yi magana. Daga nan in mun zo abu da ya shafi doka, sai mu ga to yanzu kuma daga ina, tunda yanzu dai majalisun an samu 25 sun yi rinjaye sun hana wannan dokar wucewa, sharuɗansu dole sai an cimma ne, ko kuma a bari sai an sake sabon zaɓe ne, an sake sabon zubi, a ga ko za a iya mai da waɗannan dokoki a sake yin nasara. Shi wato barista mai nasara ko ga Umar ina ga zai mana wannan bayani. Hajiya Madina Dauda, zauri na hannunki.
To madalla Alhaji Nasiru Adamu Alhikaya da abokanan aikina da ke wannan zaure a yau, na ma kowa da kowa maraba da zuwa. Wannan kwamiti da majalisar dokokin ƙasa ta ba dama na gyara kundin tsarin mulkin ƙasa, wato ba yau suka fara ba, an fara tun daga shekara 2003, aka yi a 2007, aka yi a 2011, aka yi a 2015 har zuwa 2019. Wato a takaice dai, ya zuwa yanzu wannan shine karo na 5 da za a yi kokarin gyara waɗannan bangarori a kundin tsarin mulkin ƙasa da suka damu 'yan Najeriya. To abun mamaki ne a ce a karan farko kungiyar kakakin majalisu ta Najeriya ta aikewa wannan kwamiti da ya hada da mutane 44 su kansa a majalisar dokoki. Majalisar dattawa na da mutane 22 a ciki, majalisar wakilai na da mutane 22 a ciki. Shi ne kadai kwamiti mafi girma a majalisar dokokin ƙasa, saboda muhimmancin da aka dora a kan kundin tsarin mulki da kuma gyara duk abin da ya shige wa 'yan ƙasa duhu. To sai kungiyar kakakin majalisun jihohi suka rubuto takarda ga wannan kwamiti a karan farko, cewa su ma fa kafin su kai ga ma duba waɗannan dokoki har su kai ga amincewa da su,
a kai ga ma sa hannu saboda 'yan Najeriya su amfana, su ma fa suna da bukatu. Kamar yadda Malam Nasiru ya riga ya zayyana su guda hudu kwarara, dole ne a ba jihohi dama su kafa 'yan sandan jihohi. Wannan shine na farko da suka bada. Na biyu suka ce dole ne a ba su dama su kafa kungiyar duba bangaren shari'a, wato State Judicial Council. Ana da National Judicial Council a ƙasa. To su a ba su dama su ma su kafa ta su. Sannan kuma a ba majalisun jihohi cin gashin kai. Sannan kuma a ba su dama, wato su ne sai lokacin da suka ga dama, in har aka samu ana neman sauya wani babba mai mukami ko wani dan majalisar jiha, to su da kansu ne suke da izinin su abin su. To waɗannan abubuwa sun dami 'yan ƙasa, saboda haka wakilansu ne mu faɗakar da mutane mu kuma gaya musu yadda abubuwa suke. Honorable Inuwa, batun kafa 'yan sandan jiha kayi majalisar nan, ka san kuma yadda yin dokokin nan suke. Shin kana ganin a yanzu a wannan ƙasa ya kamata majalisun nan 25 su nemi wannan izini na kafa 'yan sandan jihohi?
To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ina ga wannan tambayan ina cikin wanda suka fi dacewa da amus tambaya ka abin da ya shafi harkokin majalisun dokoki na wannan ƙasa Najeriya, domin na fara harka na gyaran kundin tsarin mulki tun daga 2003 lokacin da nake dan majalisa. Na sake nazo ina cikin memba na wannan Conference of Speakers daga 2007 zuwa 2011, wadda ni ne coordinating jihohi guda 6 na Arewa maso gabas a wannan committee na wancan lokacin, wadda distinguished senator Ike Kwaren Madu ya zama shine chairman na gyaran kundin tsarin mulki 2011 zuwa 2015. Ina speaker na jihar Gombe, kuma ina chairman na wannan gabanmiyar kungiya na shugabannin majalisun dokoki na Najeriya. Aka gama na zo ne ina mai ba da shawara na musamman a National Assembly Office na mataimakin shugaban majalisar dattawa akan harkokin siyasa a majalisar dattawa na Najeriya. To Hajiya Madina, a hali da irin wannan ƙasa take ciki, abubuwan da suka faru na sa ƙa'ida, ni ma bisa ga irin ƙa'ida da nake da shi a matsayina na shugaba, matsayina na ɗan siyasa, matsayina na ɗan Najeriya mai kishin, in ga an gyara abubuwa, ina ga kamar an yi wa demokaradiyya fyaɗe, an yi wa 'yan Najeriya rashin adalci. Domin gyaran kundin tsarin mulkin Najeriya nan da aka ce za a yi, dukiyar Najeriya ake ɗauka sa wa waɗannan kwamitoci a kashe su, domin a yi dokoki da tsare-tsare wanda za su ba da dama a gudanar da abubuwan da za a mulki al'umman Najeriya da su, don su samu sauki. Idan ya kasance sai an sa condition ni sai amini abin da ya shafe ni kafin in yi abin da ya shafe 'yan Najeriya, ina ga wannan ba adalci ba ne. Ban goyi bayan wannan ba, ban yarda da shi ba, kuma ba adalci ba ne, ba gaskiya ba ne. Kuma duk wanda yake speaker a Najeriya, ni inda ya san ni da irin wannan ka'idar, ya kuma san ni da tsayawa kan abin da nake ga shi ne interest ɗin al'umma number one, kafin interest ina kuwa interest ɗin jam'iyyata. Maganar state police kowane ɓangare ko kowane al'umma sun yi fassara shi da irin tunaninsu. Akwai wanda ba sa so a yi state police saboda gani yadda gwamnoni suka dawo ƙananan alloli a jihohinsu. Suna ga idan aka ba wa gwamnoni ƙarin ƙarfi akan wanda suke da shi, wanda sun fi ƙarfin kowa, sun fi ƙarfin komai a cikin da'irar demokaradiyya na Najeriya, a ƙara musu za su yi 'yan sandansu, to ƙarshenta abinda gwamna yake so in ya ga dama numfashi ma ya zaba ma irin wanda za ka yi. Domin a yanzu ma da ba su da 'yan sandan kansu, ga yadda wasu gwamnoni suke yin zalunci, suke cin zarafin mutane, suke yin abubuwa da ba su daidai da adalci ko tsari ko shugabanci na adalci ba. Akwai wanda suke ga to idan aka yi wannan gwamnonin jihohin ƙarshenta wasu ɓangare su yi amfani da shi a matsayin hanyar da za su bi, domin yadda suke agitation a ɓalle Najeriya a yi waye waye waye, to maganar yin 'yan sanda wa jihohi a ƙarƙashin gwamnoni na jihohi, wannan yana da babban question mark wa ɓangaren tsaro na Najeriya, wa ɓangaren 'yan siyasa na Najeriya, wa ɓangaren zamantakewar Najeriya ta a matsayin ƙasa ɗaya al'umma ɗaya, kuma musamman irin wannan hali da Najeriya take da crack ta ko ta ina. Akwai wanda suna goyon baya bisa ga abubuwan da suka sani na iya iliminsu, akwai wanda ba sa goyon baya bisa ga abubuwan da suka sani na sanin wasu abubuwan da bai zama ilimi ga kankuwa ba. So akan wannan na bari ne, ina da na personal reservation, amma idan al'umman Najeriya ko da za a yi shi zama fitina, ba a fata idan al'umman Najeriya suka ce shi suke so, to a tsari na mulki, a tsari na demokaradiyya, a tsari na adalci, a tsari na dan majalisa a matsayinsa na wakili, abinda al'umma suke so is paramount, shine number one, kuma shine priority. Abubuwan da kika irga, akwai abubuwan da daga jinsu ba 'yan majalisa ne suke so ba, gwamnoni ne. Kamar maganar 'yan sanda na state, magana ne na gwamnoni kamar magana judicial council domin an tashi ko interpretation ko abin da ya samu judiciya da shi ba da tabi ne sanin wannan dollar ne sanin suna ga za su samu absolute control akan yin doka kamar yadda su abin da gwamnati yake so shi za masa majalisa ya kasance kuma abin da yake so shi za masa bangaren kula da shari'a
da waɗannan bayanai na tsohon kakakin majalisar jihar Gombe honorable Inuwa Garba za mu dakata a yau sai makon gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya A madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, Madina Dauda ce ke sallama da ku. Mu huta lafiya.
To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar Binne.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwansu suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Yau kuma a cikin shirin namu na rayuwar birni, muna tare da wani malami ne mai tallan goro. Malam, ko menene sunanka?
Muhtari.
Malam Muhtari. To Malam Muhtari, kaman daga wace jiha kake a Najeriya?
Ina jihar Kebbi.
Okay, daga jihar Kebbi kake? A cikin garin Kebbi kake ko kuma daga wata karamar hukuma?
Ina karamar hukuma a birnin Argungu.
A birnin Argungu. To gashi nan na ga kaman kana sana'ar saida goro ne a nan birnin tarayya Abuja. Wani birni ne da ake ganin kaman birni ne kawai na ma'aikatan gwamnati, ashe sai kuma gashi kuna akwai masu irin waɗannan ƙananan sana'o'i. Kaman me ya baka sha'awa yin wannan sana'a ta goro?
Gaskiya alhamdulillahi bakin gwargwaro dai muna samun abin da muke biya mu kan bukatocinmu. Bakin gwargwaro alhamdulillahi mun gode Allah.
To ganin cewa kana wannan sana'a ta goro, shin baka yi karatu bane na boko?
Gaskiya ban yi karatun boko ba, ko ba haka ba, ban yi ba, amma arbi na yi bakin gwargwaro dai na yi kwarai kuwa.
To menene ba ka sha'awa da zuwa birnin Abuja?
To gaskiya yanayin abin da ya bani sha'awa daga ciki, yana daga cikin abubuwan ina ganin musar mutane suna zuwa suna nema, suna koma gida kuma suna samun abin da suka ji da shi lahiya.
To wasu suna ganin cewa kaman wannan karamar sana'a ne kake yi, sai su ce kaman menene yasa baka zauna a gida ba dan ganin cewa kai wannan sana'a, ko kana ganin cewa anan abinda kake samu yafi kaman abinda zaka samu a can gida Argungu?
Gaskiya abinda muke samu nan yafi abinda ake samu a gida. Sannan idan a gida ne kaga abinda zaka samu in kana samu naira 1,000 a wuni, to nan Allah ya da akallan dai ko baka samu ka samu 2,000.
To yanzu kaman wannan, yanzu wannan goran naka, wannan kaman jarin wannan goran naka kaman na nawa ne?
Gaskiya wannan kallan zai kai naira 700,000-10,000.
To a rana kuma kana samun kaman a ce nawa?
To wani lokaci kana ka samu 6,000-8,000 duk kana samu a wuni daya. Wani lokaci zaka samu mafiye da haka din.
To birnin Abuja wani birni ne mai wahalan sha'ani. In na kai maganan wahalan sha'ani, wahala ne, yana da wahalan sufuri da kuma maganan muhalli gurin zama. Kaman a ina kake zama a wannan birni na Abuja?
Ina zama a cikin area a Sokoro, wajen AIT Junction. Ina cikin wannan line.
To kaman kana haya ne koko kana zama ne a wani gidan wani dan uwa?
Yawa, gaskiya ba haya nake ba, ina tare da wasu mutanen mu ne, albarkacin su ne nake samu ma ina zauna a wurin.
To kaman wani lokaci kake dauka kamun ka koma gida Argungu?
Na'am, kaman misali irin nazo lokaci zan samu wata daya ko sama da haka din duka zan iya irin sati 7 zuwa 8 zan yi, wani lokaci zan yi sati 9 ko zuwa 10 hakan nan sai in koma gida.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri, da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya.
To a gaida Malam Sale.
Yeah.
wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da har hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.